na farwa yadda kan al'umma ta hanyar da ta dace ba tare da cin zarafi ko gage ba. Kamar yadda kuma sanarwa ta gabata tun ajiya, zamu tattauna ne akan shubhar da ake ta samu akan azumin sittu Shawwal da ake yi bayan karamar sallah guda shida kenan, inda wasu malaman addini ke ganin azumin ba shi da asali a addinin musulunci, yayin da wasu malaman kuma ke jaddada halaccinsa. Hakan ne ma ya sa muka gayyaci malaman addini biyu da ke da mabambantan ra'ayoyi akan azumin na sittu Shawwal, wato Sheikh Dr. Ahmad Gumi da ke da ra'ayin bid'a ne azumin, sai kuma Sheikh Haliru Maraya da ke jaddada halaccin azumin. Sai dai kuma hakar mu bata cimma ruwa ba, domin kuwa kamar yadda Dr. Ahmad Gumi din ya bamu tabbaci a jiya na zuwansa, amma kuma wani uzuri ya hana shi zuwa wanda kuma ya fi karfinsa, wanda sai dai a halin yanzu muna tare da Sheikh Haliru Maraya a cikin shirin, wanda kuma da shi ne za mu tattauna dakin gabatar da shirye-shiryen mu. To da yake dakta bai samu damar zuwa ba kafin mu shiga cikin shirin gadan-gadan, za mu yi amfani da wannan dama wajen fara bude shirin da shi dakta din a cikin wani wa'azi da ya gabatar a shekarar da ta gabata, inda yake bayyana sittu Shawwal din a matsayin bid'a kuma bai halasta ba a cikin addini. Kana daga bisani, za mu dawo a cikin dakin yada shirye-shirye domin mu ji ta bakin Sheikh Haliru Maraya akan wannan batu na sittu Shawwal da muka yi muku bayanin cewa za mu tattauna a kai. Da fatan za a kasance da mu.
Thank you. tabi'in dubban malaman tabi'in tabi'in to wurin malaman nan na farko su yake magana ne ma zo musu ba wani labari cewa wani yana zuwa da shawar wannan kira da
Na'am, to madalla kadan kenan daga cikin bayanan wa'azin da Sheikh Dr. Ahmad Gumi ya gabatar a wancan shekara kenan a game da magana ta Sittu Shawwal wanda azumi ne da ake bayan karamar sallah wanda yake bayyana cewa bid'a ce kuma kamar yadda na shaida muku a dakin gabatar da shirye-shirye muna tare da Sheikh Halilu Maraya Akram Kalla muna maka barka da shigowa
Na'am, malam muslim da masu sauraro barkanku dai kuma ina gaida ku ta hanyar cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda kuma muka kara muka fara sanar muku cewa Sheikh Dr. Ahmad Gumi wani uzuri ya hana shi zuwa bayan da kuma ya ba mu tabbaci sai kuma wani uzurin ya gito hakan ya sa muka sanya wannan sauti na wa'azi da ya gabatar akan wannan batu na Sittu Shawwal akara makalla ka saurari bayanai na Dr. Ahmad Gumi wanda yake yi da kuma hujjojin da ya bayar game da bid'ancin Sittu Shawwal
na'am
kamar wani bayani zaka fara yi game da wannan magana
na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi jami'an haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim masuraru na kara gaida ku ta hanyar cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu shakka na saurari abinda shi malam ya fada kuma daga cikin abubuwan da ya fada yanzu nan naji abubuwa kaman guda uku a maganarsa ya ce hadisin da ke magana akan wannan azumi guda shida da ake a cikin watan Shawwal bai inganta ba sannan kuma ya ce azumin ma bid'a ne sannan kuma ya ce wanda za a fada akan waɗanda suke magana akan cewa wannan azumi yana da kyau a yi shi bai kai maliku ba to na farko bari mu fara akan maganar hadisin na farko qur'ani abinda Allah subhanahu wataala ya gaya mana yace ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila malli shayid anan shine fa in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya akan wani abu to farudduhu ila Allah sai ku mayar da shi zuwa ga Allah war rasuli da kuma manzon Allah kaga ba a ce a mayar zuwa ga wani ba farko abinda wannan jawabi na malam ya nuna to bi ka'ida ta alqur'ani ba ka'idar Allah cewa in an yi jayayya akan wani abu a mayar zuwa ga Allah ko a mayar zuwa ga manzon Allah kaga shi ya mayar da abin ne zuwa ga malikun kafin radiyallahu ta'ala anhu shi imam malik to mu abinda muke magana cewa hadisi ne ingantacce ya tabbatar da wannan azumi na Sittu Shawwal bari yanzu mu ji hadisin mu ji kuma waɗanda suka inganta hadisin idan aka sami littafin da ake kira na tafsiri al-jami'u li ahkamil qur'an juz'i na biyu shafi 310 wanda mai wannan tafsiri yau shekararsa 747 da tafiya gidan rahama so da aka tafsirin kenan ya fi shekara 747 da yinsa a duniyan nan tamu kuma ba maliki ne mai wannan tafsiri so duk hujjojin da zamu kawo ne daga gurin malaman mazhaban malikiya a cikin wannan littafi na tafsirin nan Imam al-Qurtubi yake cewa wa yustahabu lahu an yasuma min shawwalin sittata ayyamin ana so ga shi bawan Allah mumini yayi azumin kwanaki 6 a cikin watan Shawwal lima rawahu Muslim saboda hadisin da Muslim ya rawaito wa Tirmidhi da Tirmidhi wa Abu Dawuda da Abu Dawuda wannan Sa'i da Nasa'i wa Ibn Majah da Ibn Majah an abi ayyub al-ansari daga abu ayyub al-ansari kala abu ayyub yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah irada min cin Allah su tabbata a gare shi yace man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadan summa tabahu sittan min shawwalin sannan ya biyar da kwanaki shida daga cikin watan shawwal kana lahu ka siyamid dahari to yin haka zai kasance a gare shi kaman azumin shekara ne gabaki daya to menene matsayin hadisin a gurin Imam al-Qurtubi wanda ba maliki ne kuma yau fiye da shekara 747 da tafiyar sa gidan rahama yace hadha hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne mai kyau ingantacce kaga sabanin abin da shi malam ya faɗa
shi yana magana kamar duk wanda zai bada hujja
yauwa ina nufin kaga a maganar shi yace hadisin bai inganta ba nan kaji al-Imam al-Qurtubi yace hadisin ya inganta a gurguje shaida ta biyu akan ingancin hadisin na san ya yarda da Sheikh Nasiruddin al-Albani shi Sheikh Nasiruddin al-Albani yana ɗaya daga cikin mutane waɗanda duniya take ce musu wato malami ne wanda yake kwararre a ilimin hadisi to wannan hadisin da na jawo yanzu a gabana ga littafin Sheikh Nasiruddin al-Albani wanda ake kiran shi Sahihu Targhibi wa Tarhib idan aka sami wannan juz'i na daya shafi 589 zamu ji wannan hadisi ingantacce ne koko bai inganta ba kamar yadda shi malam ya faɗa ga jawabin Sheikh Nasiruddin al-Albani yace an Abu Ayyuba radiyallahu anhu an samu hadisi daga Abu Ayyub al-Ansari Allah shi kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzon Allah tsira da mace Allah tabbata gare shi yace man sama ramadana duk wanda ya azumin watan ramadan summa atba'ahu sittan min shawwal sannan ya biyar da kwanaki guda shida daga cikin shawwal to kana ka siyamid dahari yin haka ya kasance kaman azumin shekara kenan rawahu muslim wa abu dauda wa tirmizi wa nasa'i wa ibn majah to menene matsayin hadisin a gurin nasiruddin al-albani yace sahihun wannan hadisi ingantacce ne ina magana ne akan nukta ta jawabin malam na farko da yace hadisin bai inganta ba
wato kafin mu bar wannan da
yake yanzu mun ji a gurin nasiruddin al-albani cewa hadisin ya inganta mana albani ya inganta hadisin sabanin abin da shi malam ya faɗa yace wannan hadisi bai inganta ba na jawabin shi
na to akwai inda yake
wanda zai samu wannan yake nemo wannan bayani ya samu juz'i na daya na sahihu targhibi wa tarhib na Sheikh Nasiruddin al-Albani yace wannan hadisin sahihun ga littafin a gabana na karantawa
na'am
kaga mun samu shedu guda biyu tunda yake akan wannan bari mu tsaya ga su da yawa waɗanda suka inganta wannan hadisin daga cikin wanda suka inganta hadisin akwai Imam an-Nawawi ya inganta hadisin Imam Tirmidhi ya inganta so da ka ba lokaci su ma ga littafan da na karanta
na'am to akwai inda yake bayanin cewa ba a hada kamar wani abu ne da ramadana sannan kuma a hadisin cewa aka yi wa'ad ba hausitan ba sittata ayyam ba kamar malam me bambancin shi bayanin shi
magana misali sittatun da sit wato a ka'idar nahau ka fahimta ai shi yaumun ana daukar shi namiji ko mace a larabci saboda haka amma an fi rinjaye da shi akan muzakkari to saboda haka sai a yi amfani da sittatun in an faɗi kwanakin kaga nan da aka ce sun ma'adba'ahu sittan ba a faɗi ayyam ba an ce sittan kawai saboda haka shi yasa ya zama na aka samu bambanci duk abu ɗaya ne shida shida babban abu shine hadisin gashi Albani ya inganta shi sannan kuma mun ji Imam al-Qurtubi ya inganta shi sannan bayan haka kuma na faɗa ga tafi a gabana Imam an-Nawawi ya inganta shi sannan bayan haka kuma Imam Tirmidhi ya inganta shi shi kuma malam da yana nan sai mu tambaye shi bayan kai wane ne ya ja wannan hadisin yace bai inganta ba misali yanzu zaka ga ko Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah shi kara maliku yarda bai magana akan wannan hadisin yace hadisin bai inganta ba abinda kawai Imam Malik ya faɗa shine cewa yana gudun kan jahilai da waɗanda suke da wauta mutanen karkara su dauka cewa an ana yin wannan sittu shawwal wato kamar raguwar ramadani wanda yake shi ma ga littafi wanda zamu tabbatar da littafi wanda zamu tabbatar da maganar malik fatakwata imam malik a wannan magana ma bai ce hadisin bai ce azumin bid'a bane shi malan din ne ya faɗa mana bid'ar da ake magana anan kamar yadda ga shedu akai na littafai ana magana ne akan cewa hada kwanaki 6 na shawwal in aka hada aka dauka cewa cikon ramadan ne to wannan bid'a ne saboda kasan ramadan ko da ya zama 29 ko ya zama na 30 ga sheda akan wannan magana
na'am
inda ba a sami sharhin muwadda Malik wanda ake kiran shi al-Muntaka na al-Imam al-Baji sharhin muwadda Malik wanda ake kiran shi al-Muntaka na al-Imam al-Baji shi wannan malami da zan karanta littafin sa yau shekarar sa 967 da tafiya gidan rahama shekara 667 da tafiya gidan rahama sauran shi shekaru 33 ya cika shekara 1000 da tafiya gidan rahama kaga littafin kenan yafi shekara 967 ga abin da yake fada a game da maganar Maliku din wannan sharhi ne na muwadda kasan shi malam da ya karanta muwaddan bai ce ga inda ya dogara ba ya faɗi nashi ra'ayi ne sai sa muka so da yazo sai ya ce to wannan magana da Maliku ya faɗa akwai almajiran Maliku magabata me suka faɗa a kan magana shin kamar yadda ya faɗa ne ko ba haka bane
shi kamar ya nuna bai kamata a imam wato tunda Malik ya faɗa bai kamata a yi jayayya ba
to ai kamar yadda yake faɗa kenan annabi yayi magana akwai wani a cikin mahalukin duniya da za a dauki maganarsa shi kansa imam Malik Allah shi kara masa yadda a Madina ya taba nuna kabarin annabi yace duk wani mutum zai iya fadan magana a karba zai iya fadan magana a ki karba banda wanda ke cikin kabarin nan wato banda annabi nan bari ka ji maganar muwadda din
na'am
ga sharhin muwadda al-Muntaka a gabana na al-Imam al-Baji
na'am
wanda yake wannan sharhi na muwadda din nan yafi shekara 967 da yinsa Imam al-Baji yake cewa bayan an karanta maganar Maliku din Qala Yahya wa samitu Malikan yaqulu min siyami 6 ayyamin ba'da al-fitr min Ramadana innahu lam yara ahada min ahli al-ilmi hal yazwa qarshe sai al-Imam al-Baji yace asharhu ma'ana sharhi kan maganar Maliku yace wa hadha kama qala anna sawma hadhihi 6 ayyami ba'da al-fitr yace wannan kamar yadda Imam Maliku ya faɗa cewa lalle azumin kwanakin nan guda 6 bayan an yi sallah bayan an aje azumi lam takun min al-ayamin lati kana salafu yata'ammaduna sawmaha wato bai basu kasance a cikin kwanakin da magabata suka kasance suna nufa da yin azumin ba ma'ana ba sa yi wa qada kariha zalika malikun wa ghayruhu min al-ulama haqiqa maliku da waninsa daga cikin malamai sun karhanta kaga bai ce sun bid'antar ba makaruhi ko shine aikin da in kai ko zunubi ba za a rubuta maka ba makaruhi amma an ka bari za a rubuta maka lada shikenan sai ce wa qada abahu jama'atun minan nas amma haqiqa jama'a daga cikin mutane sun halarta wannan azumi walam yaro bihi ba'sa basu ga wani laifi game da wannan azumi ba wa inna ma kariha zalika malikun kawai maliku ya karhanta hakan ne ma lima kafa min ilhaqi awamin nasi zalika bi ramadan saboda tsoran kada jahilan mutane su hada wannan azumi da ramadan wa allah yumayizu bainaha wa bainahu kuma ya zamana ba sa iya basu bambance tsakanin ramadan da kuma azumin sittu shawwal ba hatta ya ataqidu jami'a zalika fardan har su kudurta cewa wannan gaba daya da sittu shawwal din da azumin wata ramadan da aka gama duk gaba daya farilla ne wannan shi yasa imam malik ya abin nan sai imam al-baji ya ce wal aslu abin da yake asali fi siyami hadhil ayami 6 game da yin azumin waɗannan kwanaki guda 6 shine ma rawahu sa'd ibn sa'id an Umar ibn Thabit an Abi Ayyub al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah yace man sama Ramadana summa adba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami dahari na fata ka gane sai yace qala mudarrif Imam Mudarrif Allah shi kara masa yadda ce ɗaya daga cikin manyan almajiran Imam Malik ne wanda suka zo daga ba ka fahimta ai sai ce inna ma kariha malikun siyamaha li alla yulhika ahlul jahli zalika ramadana wa amma man ragiba fi zalika yace kai Malik ya karhanta wannan azumi ne guda shi da saboda kai jahilai su hada shi da Ramadan su dauka cewa cikon Ramadan ne yace wa amma man ragiba fi zalika amma duk wanda ya fada yin haka bai ma ja a fihi saboda abinda yazo game da yin wannan azumi to falam yanhahu maliku bai hana ba wannan magana ga ta a cikin sharhin muwatta Malik al-Muntaka na al-Imam al-Baji yace falam yanhahu maliku bai hana ba wallahu a'lam wa ahkam yace Allah shine mafi sani wa akam kuma Allah shine wanda yake mafi hukunci wannan ka ji kenan kasa in an yi magana kaga shi da ya bada ra'ayin sa akan abinda Maliku ya fada fahimtar sa abinda Maliku ya fada ta hannun Yahya ibn Yahya amma da ya fadi nashi ra'ayi ne da yana nan shi sa muka so ya zo sai ya kawo littafi ma'ana sharhin muwadda don mu yanzu kaga in yi magana ra'ayin sa ne ana buƙatar hujja qul hatu burhanakum in kuntum
akwai akwai inda ya bada hujja da cewa Ummu Aisha ba ta yi wannan azumi ba kasancewar ita ma tana daga cikin wanda take ruwaito hadisi ya kamata idan har za a iya la'akari to a ga ita ma ta yi a wannan yanayi
da ka sabara ba wai haka yace ba mukaddara ma haka yace yanzu shi ba yana tafsiri a Ramadana ba Ummul Mu'minin Aisha ta yi tafsiri a Ramadana ne in dai sai Ummul Mu'minin Aisha duk abin da ta yi shi za a yi misali me yasa yake tafsiri a Ramadana Ummul Mu'minin Aisha radiyallahu anha ta yi tafsiri a Ramadana ne in ta yi wace ja mata baki na fata an gane so daga hujja ɗaya kenan sannan bayan haka gashi akan muwadda din har ila yau maganar da Malikun yayi a cikin muwadda
nan
in aka samu kuma littafin da ake kira al-Istiskar na Ibn Abdul Barri mujalladi 30 ne wannan littafin da yake gabana
nan
mana volume 30 to a ciki a volume na 10 ma'ana mujalladi na 10 shafi 259 ga abin da yake fada wannan dai ne daga cikin malaman malikiya
na'am shi ma na daga cikin daban malikiya
kuma malami ne a cikin mazhaban malikiya bari ka ji abin da yake fada game da maganar maliku wato nan suna wa maganar malikun ne sharhi sai ce qala abu umar ya ce to shikenan lam yablug malikan hadith abi ayyuba ala annahu hadithun madani wato hadithun abu ayyuba bai isa zuwa ga maliku ba ma'ana maliku bai same shi ba akan cewa hadisi ne na mutanen madina wal ihadatu bi ilmi al qasati la sabila ilayhi yace kewayewa game da ilimin kebantattun bayan Allah to la sabila ilayhi wannan babu hanya zuwa ga fahimtar abin da suke nufi sai yace wallazi karihahu malikun abinda maliku ya karhanta zamu ji azumin ya karhanta ko kuwa yace amrun wani al'amari ne kada bayyana huwa audahu wanda malikun ya bayyana shi a fili ya bayyanar da shi wazalika wannan ku al'amari shine kashiyatu an yudafa ila farji ramadana tsoran kar a hada wannan azumi na sittu shawwal da farillar ramadan wannan shine dalili sai ce wa amma siyamu sittatul ayyami min shawwal amma azumin kwanaki shida na shawwal ala dalabil fadli abi samutu yana neman falala wa ala ta'wilil ladhi ja'a bihi sauban radiyallahu anhu da kuma abi sa tawili fasarar da imamu sauban wato bararren bawa ne na annabi sahabi ne ira da mutum Allah ya tabbata gare shi yazo da shi na game da cewa mutum zai samu azumin shekara shi ma domin wani hadisin an rawaita daga sauban din yace fa inna malikan lalle imam malik la yakrahu zalika insha Allah bai karhanta yin hakan Allah ya so ya yarda
wato ina fahimci ka abin da dai shi Imam Malik din yake magana
yawa
wato kada mutane su dauka ne cewa
yana cikin Ramadan cewa Shawwal yana cikin Ramadan shine abin da Malik ya karhanta kaji almajiran shi abin da suke fada
na'am
wannan mai al-istiskar din nan wato daya daga cikin manyan mazhabar Malikiya ne shi mai wannan littafi Ibn Abdul Barri yau shekararsa 149 da tafiya gidan rahama saboda haka wannan littafin da ke gabana da na karanta yafi shekara 900 kenan da 49 dukkan su kaga almajiran Imam Malik ne
na'am
ba abin da suka fada shi yasa in ka dauki littafi kar kawai da ka karanta bisa fahimta a'a menene magabata suka ce kar a kawo mutane sabon abu a'a menene magabata suka ce kaga dai ga malaman malikiya na kawo na Imam al-Qurtubi na kawo na Ibn Abdul Barri sannan kuma mun kawo maganar al-Imam al-Baji shi akan sharhin Muwatta Malik na'am sannan duk a ciki misali muna da yazo zamu tambaye shi a ina ne daya daga cikin malaman mazhabar malikiya yace wannan azumin bid'a ne kamar da Allah gafarta malan kai ka fada kasan bid'a shine fa aike da yake kai mutum wuta kamar yadda hadisi ya nuna
na'am
a ina ne Imam Malik din karewa sannan a maganar sa yace duk a cikin wanda za a kawo babu wanda ya kai Maliku
na'am
ko kaji jawabin shi
ne kware da gaske
to ga Imamun Nafi shi wannan Imamun Nafi tabi'i ne ma'ana yayi zamani da sahabbai ya ga sahabbai kuma ya rasu da imani shi tabi'i ne domin bararren bawan Abdullahi dan Umar ne sannan yayi karatu gurin Abu Huraira yayi karatu gurin Ummul Mu'minin Aisha shi kuma malamin Imam Malik ne da haka ma amuwa dan zaka ji duk an da an ka zaka ji An-Nafi An-Nafi An-Nafi'in An-Ibn Umar daga Nafi'u daga Abdullahi dan Umar to wannan Nafi'un yana azumin sittu Shawwal ga hujjarmu hujjarmu shine a koma cikin tafsirin da ake kira Al-Jami'u li Ahkamil Qur'ani
na'am
juz'i na biyu shafi 311
na'am
ga malamin Maliku yana yin azumin sittu Shawwal Imamun Nafi
a
littafin Malikawa wannan littafin shine Al-Jami'u li Ahkamil Qur'ani tafsiri ne na Al-Imam Al-Qurtubi juz'i na biyu shafi 311 irin wanda nake da shi gashi a gabana warawa mudarrib Imam Mudarrib ya rawaito An-Nafi'in daga Imam Nafi malamin Maliku kenan annahu kana yasumu fi kasati nafsihi cewa lallai shi Imam Nafi ya kasance yana wannan azumi na sittu Shawwal akan kansa mana yana yi a kebance kansa ka fahimta ai yana yi fi kasati nafsi akan kansa yana yin wannan azumi to kaga kenan an sami malamin Maliku yana yi radiyallahu ta'ala anhu sannan wajen fifiko shi Maliku tabi'u tabi'ina ne Imam Malik bai taba zama da sahabi ko dai ba amma Imam Nafi tabi'i ne kaga nan ya dara shi domin a hadisi Annabi sai da yace khairul quruni qarni summal ladina yalunahum aw kama qala alayhi salatu wassalam tayya al umma ita ce jama'ata ma'ana sahabbai sannan waɗanda suka biyo bayan su suwa kenan tabi'ai sannan waɗanda suka biyo bayan su suwa kenan tabi'u tabi'ina to shi Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu tabi'u tabi'ina ne shi Imamun Nafi tabi'i ne kaga nan ya dara shi sannan a shekaru ya girme shi ya girme Maliku sannan bayan haka kuma a wajen karan ilimi shi ya karantar da Maliku bai karantar da shi ba
shi Imamun Nafi
in Imam Malik ya ganshi ya ga malamin sa shi kuma in ya ga Maliku ya ga almajirin shi wato Imam Malik almajirin sa ne shi kuma malamin Imam Malik ne gashi yana azumin sittu Shawwal a cikin littafin Malikawa wanda ake kiran shi Al-Jami'u li Ahkamil Qur'ani domin Imam Al-Qurtubi ba Maliki ne a tafsirin sa ina maimaitawa juz'i na biyu shafi 311 na a ga cewa Imam Nafi malamin Maliku yana nan azumi na sa wannan ne saboda malam a maganar shi yace duk wanda za a sabe kai Maliku ba to ga tabi'i yana yi shi Maliku tabi'u tabi'ina ne sannan ga malamin Maliku yana yi shi Maliku almajirin Nafi'u ne sannan a shekaru ya girma Maliku
to akwai inda yake maganar cewa kamar za a iya cewa hadisin bai riski Imam Malik ba kenan akan wannan azumi
misali idan ai ka ji na karanta anan muqaddara ma hadisin ya riski Imam Malik domin ba je da za a yi wajen mafi yawan malami a ce hadisin bai sa Maliku ba ko amma bai magana kan hadisin ba bai sai hadisin ingantacce bane ko ba ingantacce bane akwai hadisai da yawa sun zo Imam Maliku bai aiki da su ba kamar misali mas'alar rike hannu a kirjin ana sallah qabdu akwai hadisai da yawa amma Imam Malik bai yin qabdu sadal yake yi kuma ina jin waɗanda suke magana kan su tishawal din nan cewa dan Maliku zai yi Maliku ya karanta ba za su yi ba misali ina jin a sallar su qabalu suke yi amma Imam Malik bai qabadu ba na fata gane sannan kuma babu inda a shari'a ta ce to in Imam Malik ko wani daga cikin malamai ya ga sunna bai aiki da ita ba to ku kar ku yi aiki da ita babu ko Qur'ani ya faɗa haka ko sunna ta faɗa haka sannan kuma ko da ma misali Imam Malik ya samu ya akwai ka kuma bai kawo hadisi ba misali ko da an samu wani hadisi da yake kar ai sittu shawwal misali ko kuma a ce ai annabi bai ba ko to a ka'ida ta usul akwai abin da ake cewa as-sunnatul qawliyah tuqaddamu ala as-sunnatul fi'liyah wato sunna ta magana ana gabatar da ita ne akan sunna ta aiki annabi in yi magana shikenan wannan sunna alqawliya ana gabatar da ita koda akan as-sunna fi'liya ta ma'aiki to balle ga as-sunna qawliya amma babu wata sunna kuma as-sunnatul fi'liya ma da aka samu na fata an gane saboda haka in mutum ya ce ba zai sitti shawal ba saboda Maliku ya hana to ai Maliku ya hana qabdu mana rike hannu a kirji lokacin sallah sannan Maliku a mazhabai shi sallama biyu ake yi sallama ɗaya liman yake assalamu alaikum ba assalamu alaikum wa rahmatullah ba assalamu alaikum wa rahmatullah me yasa wanda bai yin sittu shawwal yake sallama biyu in yayi sallah sai rika yin irin ta Imam Malik radiyallahu ta'ala
shi ma kamar a bayani shi ba wai Imam Malik din ya hana bane hadisin ne
mun muta magana hadisi ai na ga maka gashi hatta Albani Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani dazu-dazun nan ga littafin shi a gaba na Sahihut Targhib wa Tarhib ko juz'i na 1 ko shafi a juz'i na 1 shafi domin dazu na karanta shi a juz'i na 1 shi a Targhib wa Tarhib juz'i na 3 kai a juz'i na 1 na shi a Targhib wa Tarhib na shi Albani ko juz'i na 1 shafi 100 da wani abu wanda yake dai masu sauraron mu kila dazu sun abin nan in kuma na sake binciko littafin tunda akwai littafai ne
na'am
sai in ƙara gaya musu shafi to mun karanta wannan
na'am
to cewa gashi an in waɗanda suka inganta hadisi ko mun ji abinda Nasiruddin Al-Albani Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani ya faɗa a cikin at-targhib wa tarhib sahihut targhib wa tarhib nashi
na'am to madallah masu saurare ana sauraron shirin ra'ayi ba gaba ba daga nan gidan Radio Vision FM akan mita 92.5 inda muke duba batu na azumi shida da ake yi bayan karamar sallah na sittu shawwal kenan wanda wasu malamai ke ganin cewa wannan azumi bid'a ne wanda kuma wasu malaman ke ganin cewa tabbas wannan yana da
yawa ga littafin Albani na abin nan juz'i na farko na sahihut targhibi wa tarhib
na'am
juz'i na 1 shafi 589
na'am
za mu ji kamar yadda na karanta dazu Albani ya ce wannan hadisin wato Ash-Shaykh Nasiruddin Al-Albani ya ce wannan hadisin na sittu shawwal ingantacce ne sahihun kamar yadda na karanta dazu
na'am to madalla masu saurare an jima kaɗan za mu ba ku dama domin ku shigo a cikin shirin inda za ku ba da taku gudunmuwa a cikin wannan shiri na ra'ayi ba gaba ba sai dai muna fatan za a ba da gudunmuwa mai ma'ana kuma a kiyaye harshe domin kamar yadda aka ce ra'ayi ba gaba mun ba yanda kuma muka shaida muku cewa mun gayyaci Sheikh Dr. Ahmad Gumi wanda kuma uzuri ya hana shi zuwa wannan shiri sai dai muna tare da Sheikh Khalil Maraya dake jaddada halaskin wannan azumi na 6 Shawwal. Bari mu shakata kadan idan mun dawo zamu ci gaba a cikin shirin. Da lama saurare idan kuna biye da mu muna tattauna ne akan batu na azumin 6 Shawwal da ake ta samun shubuha akai wanda kuma yanzu lokaci ya da zan ba ku dama ku kira a cikin shirin domin bayyana ra'ayinku da fatan kuma za a kiyaye harshe ba da gudunmuwa mai ma'ana kuma a nesa da akwatin radio mutum na da kasa da daƙiƙa biyu domin ya bayyana ra'ayin shi a wannan shiri na ra'ayi ba gaba ba
sannan kaga kafin masu sauraron mu su fara kira babban littafin mazhaban malikiya na furu'a na fiqhu wanda daga shi sai mu dawana wato muktasar kalil a cikin muktasar kalil sai ake wata magana wanda take nuna azumi makaruhi ne wato azumin 6 Shawwal amma hatta abinda mai muktasar din ya fada in ka dauki sharhin muktasar wanda ake kiran shi mawahibul jalil mujal juz'i na uku shati 192 a daidai gurin sai yace wa sawmu salasatin min kulli shahrin wa kariha wa kuriha kaunuha albiza ka sittati min Shawwal wato da azumin kwana uku na kowane wata din nan yana da kyau sai dai wa kuriha kaunuha an karhanta kasantuwar wayannan kwanaki guda uku albida su zama na kwanakin farin wata wato 13 da 14 da 15 ka sittati min Shawwal kaman ma kwanaki shidan nan na Shawwal
na'am
wato shi ma an karhanta sai mai sharhin littafin muktasar wanda ake kira littafin mawahibul jalil sharhin muktasar kalil ka fahimta ai sai yace fakariha malikun rahimahullahu zalika wato imam malik ya karhanta wannan ne Allah shi masa rahama makafata an yulhika bi ramadana ma laysa minhu ahlul jahala saboda tsoran kar jahilai su hada wannan su hada ramadan da abin da yake bai hadi da ramadan ba ma'ana abin da yake baya cikin ramadan wato 6 Shawwal din kaga dalili ana kara da gaya mana kaga maganganu na dazu daban ga kuma littafi daban shi ma amma maganganun iri daya sai ce tsoran haka ne kawai
na'am
wal jafa sai ce wa amma rajulu in ji fa mai sharhin muktasar kalil
na'am
al-haddaf al-imam al-haddaf shine yayin littafin da ake kira muwahibul jalil sharhin muktasar kalil a juz'i na uku shafi 192 sai ce wa amma rajulu fi kasati nafsihi amma mutum akan kansa fala ya karahu lahu siyamaha maliku bai karhanta mishi yin wannan azumi ba
na'am
kaman magana dazu da muka karanta a cikin al-istiskar da kuma a cikin al-muntaka sharhin mada
na'am to madalla bare mu je ga masu saurare daidai wannan lokaci inda maza za su kira mu a 0705488662 mata kuma 0707445600 ina ga muna da kira na farko a daidai wannan lokaci hello
hello assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullah
ran ke da kai da babban malamin mu Ashraf man da halire mara ina muku fata na kai a daidai wannan
sashi
sarkin yajin konfasiya suna na Rabi'u Erauta Mando daga nan wanda na kirawaya kuma ka tuna Nigeria a gaskiya malam halire mara Allah ya saka mara alkhairi
amin amin
kuma komai shi da ka sani dama ina bukatar ilimi ni matsayina na Rabi'u Erauta ina ga na kai shekaru wajen 30 da wani abu da haihuwa kuma gaskiya ni ban taɓa jin iyayenmu ko kakanninmu ko wasu malamanmu sun zo sun nuna wannan 6 Shawwal babu kyau ba mukan ji dai malaman mu suna kwaita mana fallalen shi da khairin
to ga marasa layin shi da fatan zaka sake jarabawa hello
assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh
to ina ga ka biyo layin mata wanda ba naka ba
bare shi waya bare shi waya
na'am to da fatan za a biyo layin da ya kamata domin a bata gudunmuwa a cikin shirin namu hello hello na tare
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
barka da safiya
yo barkin ki dai na'am
barka ka dai ina ma malam sanne da zuwa
yo na gode kwarai
bai saka da alƙairi Allah ya tsara ma alada mun ji bayani mun san mana Allah ya tsara mana yawan kwana da amfani ba mun tsara kawo shi akan layi ka sauki gida lafiya na kira ne maka fatan alƙairi
na gode Allah ya saka da alƙairi albarka sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mun gode kwarai da gaske da fatan kuma za a ci gaba da bibiyar mu a bada gudunmuwa a takaice hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam barka da wannan lokaci
ya barka ka dai
kuma sunana Adamu Jeje
da
kamfanin bace da kenan garin Jaji
na'am
to gaskiya ba shakka alhamdulillah
na'am
gaskiya mun ta cikin dambarwa
tunda
har ga Allah da dai kanmu ya daure kwarai da gaske
na'am
kuma an tabbatar wa malam anan masallaci wata da nake sallah anan garira na kamfanin fate akwai wani majirin malami da ya ro da littafai guda biyu ya fadi inda shi da goma ya dogara ya ko fadi kaman yadda kai bayanan nan duk da kowa wadannan abubuwa ya fadi su amma da ƙarshe sai rinjayen bangaren kaman magaganin katarin jayi wadannan abubuwa to kai ko inda abu rinjaya a inda mutum zai fara sai zama wata bito wa rabi
na'am wato a dukkan kaman da kuka sani a harka ta addini Allah da Annabi ke da ikon haramta abu
gaskiya ne malam
eh saboda kowanne malami yace sittu sawal babu kyau sai a tambaye shi in an yi jayayya akan harkar addini ne Qur'ani yace ayi
gaskiya ne
to koma ga Allah a koma ga manzo Allah tun farko da na ba ta magana na'am
don girman Allah a sa'u majalisar malaman ku zauna mana ko ku wayar mashi ko kuma ku fahimtar da shi inda bai fahimtar badalare da wannan al'amari gaskiya har ga Allah saboda kada shi ma yana da magoya baya ta bangare to yanzu dalilin wannan wasu kuma an ƙara buga kansu wanda ba shi muke so ba harka ta addinin musulunci Allah Allah ya ƙara
fahimta amin amin na gode mun Allah mun gode kware da gaske hello hello
hello
na'am da muke tare
sunana Abubakar Yakub daga nan ne Kabalaro
to madalla muna jin ka me ra'ayi ka
eh to wannan magana akan shi ala dafa ta malam wanda shi ya yarda da salatul fati wanda yarda da salatul fati shi ne zai zo yana kawo hadisai ko ya ce wai yana kantar magana imam malik
na'am kamar ya kake nufi kenan
kai ka yarda da salatul fati salatul fati an ce ya fi qur'ani so duk shida an ce ga inda take ga inda aka karbota daga cikin ga inda aka karbota daga inda take
na'am ka gane ba wai mun muna maganar salatul fati bane muna magana ne akan
magana akan sittu sawal kai da kace bid'a kai ba kai magana akan sittu sawal
muna magana ne akan
ba irin ku ya kamata ba irin ku ya kamata ku yi magana akan sittu sawal ba
to mun gode kwarai da gaske wato muna fatan za a kiyaye akan maudu'in da muke muna magana ne akan sittu shawwal ba
wai yayi daidai tunda yayi tambaya bara ba shi amsa salatul fati da yake magana shi dan fodiyo Allah shi kara masa yadda ya fada a cikin dalailin sa yace duk wani salati wanda ba salatul fati ba salatul fati ta fi shi so 600 ko so 700 so da ka in cewa salatul fati hadisi salati ne fadin haka bid'a ne to kage ya ce sho dan fodiyo dan bid'a ne a'udhu billah kuma da jin wanda ya magana nan ka san murakkabin jahili ne sai karatu ba
to mun gode kware da gaske da kira kirayen ku da fatan kuma za a ci gaba da kiyaye harshe hello
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
mallam idan yaji Allah kara maka lafiya
amin 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 amin
Allah sai daga kabala gaskiya mun ji garin ka ba sai da farko dai abin din kai na dole mun kai tun bayan ba azuman kare alhamdulillah kun ya horo a cikin
amin 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 kuma Allah mun gode kware da gaske malama Salma to mun rasa wannan kira
kuma mai magana dazu da yake salatul fati ta san qur'ani kaga a bakin shi aka ji babu abin da yafi alqur'ani
na'am
na'am
ay wa alaikum assalam
wa alaikum assalam
barka dai
malam yau barka dai lafiya kalau
Allah ya kara ma malam lafiya
amin 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 amin
Amin. Amin. Sannan mai magana dalibi girmama annabi. Ana maganar annabi ya ce. Ko? Sheidan ma ya faɗi magana annabi ya ce yayi gaskiya. Diga Abu Huraira kan maganar Ayatul Kursi. Ko da ma misali mutum ya faɗi annabi ya ce annabin zaka duba da maganar shi. To shi wanda yayi magana dalzin dan tashan nan jahili murakkabi sannan kuma makin annabi.
Na'am, to madalla muna fatan bari mu je ga kira na gaba. Hello.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Muna wa malam fatan alheri.
Amin, na gode ƙwarai da gaske.
Dan Allah malam, idan mace ta ana bin ta azumi za ta yi cikin shawwal wanne za ta fara yi?
Na'am. Abin da ya kamata ta fara yi shine ta rama azumumukan da ake binta in ya so daga baya sai ta kawo sittu shawwal amma inda za ta gabatar da sittu shawwal din sannan daga baya ta rama azumin Ramadan da ake binta yayi haka a gurin wasu malamai saboda haka yayi amma abin da yake shine ta fara rama azumin watan Ramadan din da ake binta amin amin na'am
muna godiya kwarai da gaske. Hello.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Sunana Ibrahim Alarama daga cikin.
Na sunana Ibrahim Alarama.
To malam gaskiya muna godiya Allah ya saka da.
Amin amin.
Kuma ni babban farin ciki na gaskiya shine akan wannan radio na Vision FM da shugabanta Alhaji Yakubu Lere da duk wani abu wanda yake ya shafi addini musamman akan abin da ya shafi ganin wata na sarkin musulmi ya ce ba a gani ba ga shekara Usman Bucci ya ce an gani aka gayyato malam ya zo ya bayani filla filla gaskiya mun ji daɗi akan haka da kuma wannan matsala wanda ta fi shekara biyu shekara uku shi waccan malamin yana ta maimaitawa wasu waɗanda ba su da sani a addini ko ko ba su da gogewa ba su san ina ne takamaiman inda za su tsaya ba. To amma yau duk wanda ya saurari bayanan malam ya san cewa ga inda ya kamata mutum ya dosa gaskiya wannan radio ku ci gaba da irin wannan wayar da kai da kuke yi ma addini domin hidima kuke ma addini Allah subhanahu wataala zai ba ku lada domin gaskiya muna fa'idantuwa muna karuwa muna jin daɗi muna murna malam kuma Allah ya ƙara basira.
Nagode
malam. Muna godiya ƙwarai da gaske ina gabar mu ɗauki kira ɗaya.
Assalamu alaikum warahmatullahi.
Wa alaikum assalam warahmatullahi.
Allah ya saka muku da alkhairi.
Amin amin.
Shekaru nur baraya ubangiji Allah ya saka gidan aljanna.
Amin amin. Kai ma haka da dukkan masu sauraro mu.
Sunana Rabi Idris baban nan sai kai ta kalamai. Wato ni a gidan mushe din nan wato dole mu dinga muku kuma yaba muku kwarai da gaske amma dan Allah zan ba ku shawara kuma. Na san shi Sheikh Ahmad Mahmud Gumi shi ma Allah ya saka masa da alkhairi. A wata kuzi da ana shi zuwa dan Allah zan ba shi shawara zan ba ku shawara irin da Allah ya zai samu dama zai zo dan Allah kada ya zo shi kadai a ƙara hada su da halin warana saboda tsakanin Allah aka hada su za su samu fata kwarai da gaske wannan ba ba
wannan shine abin da ya dace kwarai
dan Allah irin da ya samu dama idan zai zo dan Allah dan annabi shi wannan ba a zo su zo tare dan ba mu san shi ya zo ya nace daban shi ba dan yanzu kiran ya zo shi ya zo shi sai kuma ku zo tare.
Na'am.
Ya kasance ga hujja ga hujja gaskiya haka muke so da
Allah. Insha Allah muna fatan wata rana haka ne faru. Kuma ina ga kiran ka ne zamu dauka na karshe malam bari mu dawo cikin shirin kaji abubuwan da masu saurare ke ta faɗa akan cewa wannan shubha da ta shige musu kamar me kuma zaka ƙara kulle musu da shi musamman ma game da shi waɗannan kalamai na Dr. Ahmad Gumi da yake bayani akai.
Abinda zan faɗa akai shine cewa duk wanda yake a cikin malamai kowaye in ya faɗi magana yace kaza kaman cewa kaza bid'a ne ko kaza haramun ne ko kaza kaza ne a tambaye shi a ina ya samu kamar misali idan mutum kamar da malamin ya karanta abu a cikin muwadda sai yace to Allah gafarta malam muwaddan nan tana da sharhi sharhi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wani sharhi ne zaka kawo mana na muwadda wanda ya daidai da maganarka domin a yanzu maganar ka kai kake fadanta waye shi da ka lahatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo hujjar ku in kuna da gaskiya kuma ina kira ga malam cewa do Allah yayi hakuri a hadu a zauna a tattauna kuma koda ta waya ne ba maganan kura bane ba maganan nuna fifiko bane muna so ne yawa kuma Allah ne ya umarnin yin haka ko ba gaskiya ba ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wuli al'amri minkum fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul al'aya sai a hado a tattauna kaga da yana nan akwai wasu hujjoji wanda ban fade su ba sai da yana nan
wanda ko an fada
ta wannan wannan sun shafe shi
na'am
eh litafan ga su wannan nashi ne da ya zo ne su ne wayannan suke saboda haka kuma idan mutum zai yi magana amma an ce a zo a hada a tattauna ba zai yi ba to dan Allah kar ya rika fito da ita a duniya ya rika ga ya almajiran shi a daki amma an magana ta fito fili to ta shafi kowa
na'am amma wani jawabi shi zakai daga karshe game da magana da yake cewa tunda Imam Malik ya faɗa bai kamata ai jayayya da magana
da Imam Malik da Annabi wayefi
na'am Annabi
ko Annabi ne yanda fa hatta Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya tabbatar da wannan hadisi kai barin kara ma Ibn Bas ɗaya daga cikin manyan malaman ƙasar Saudi Arabia da ake da Sheikh Ibn al-Uthaymeen duk sun tabbatar da wannan azumi na sittin Shawwal hatta Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wanda ake cewa Sheikh al-Islam din na Ibn Taymiyyah ya tabbatar da wannan azumi kai barin ƙara mai hatta Abdullahi dan Abbas Allah shi ƙara masa yadda sahabin annabi wanda annabi Allah annabi ya mai addu'a Allah ya fahimtar da shi addini ya sanar da shi fasara al-Qur'ani ya ce wannan azumi na sittin Shawwal abu ne mai kyau ka san ko duk ci duniya ya ba wanda yake Abdullahi dan Abbas shi sahabi ne wanda annabi ko mai addu'a Allah ya sanar da shi addini in ana maganar annabi ba a maganar wani sannan kuma koda misali Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu Allah shi kara masa yadda da yayi magana ma akan hadisin yace ai hadisin bai inganta ba misali to sai a ce ai a ka'ida ta ilimin hadisi wanda shi malam ya sani cewa ana amfani da hadisi da ifi ma akan abin da ya shafi nawafil wato nafiloli da fada'il ayyuka na falala wannan shine
to madalla akramaka Allah muna godiya kwarai da gaske da fatan Allah ya mai da kai gida da wurin aiki lafiya
amin amin nagode ni ma
to anan kuma
sannan kuma kan salatul fati din nan wanda ya magana ina jin kila bai taba ji bane hatta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ko gashi da yawa kasa na shiga shi yana karanta salatul fati har yace lafazin ta na da kyau hatta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana nufin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi dan bid'a ne da karanta salatul fati
muna fatan ya fahimta daga nan gidan Radio Vision FM muke muku fata alkhairi da fatan kuma an ji dadin kasancewa da mu wannan shiri na ra'ayi ba gaba ba a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida gargashin jagorancin Yakubu Lere sai wato Sheikh Haliru Maraya da ya shigo a cikin shirin sai kuma Dr. Ahmad Gumi da muka gaice shi wanda kuma uzuri ya hana shi zuwa akan wannan shubaha ta sittin Shawwal Muslim Ahmad Yusuf ke sallama da ku a madadin wadda ta sada da ku Zainab Salihu ya baki ku zama lafiya